Exclusionary from KDSRecords.com.
Swambi in the building, KDS in the building, Kingdom Sam's in the building, Holy Ghost in the building.
Why they say you they talk, you they act like say now only you, only pass. Oh, when you know the things we they do for this world, we go one day give account. Oh,
suna the gulma kawai,
suna yanka mishi sharia, suna yanka mata sharia.
Suna the gulma kawai, kawai,
suna yanka mana sharia,
kawai,
suna yanka mosu sharia.
Suna the gulma kawai,
on the last day,
I yanka muku sharia.
On the last day,
I yanka muku sharia.
On the last day,
puma aiza,
I yanka muku sharia.
On the last day,
I yanka muku sharia.
Magana zan faɗa babu boye boye, babu tashi hankali ko wani gono kone. Shari'a suke ta yi ciki ko wace fanɗi, sun manta rayuwa sometimes tana da bauɗi. Da su suna zama ne kullum a cikin daɗi. Me yama ka kira shi gefe ka gaya masa, amma sai ka je bayansa kana ta fallasa. Da ƙaryan da gaskiyan duk kana ta ambata, kana ta da hankalin wasu naka a kwance. Ka manta wata rana za ka mace, duniya ma yanzu ya zama bakon ashana. An kana da rai da lafiya a yanzu sai ka shana. Kafin Yesu Ubangiji ya zo, ya ebi nasa, kasan ka kasa. Karkasa ya sanyin barci kaman kasa, dan in ya zo ya san nasa. Maimakon tsayawa ka kama laifin wani, sa hima kawai ka zama gwani.
They talk, they act like say now only you, only pass. Oh, when you know all the things we they do for this world, we go one day give account.
Suna ta gulma kawai,
suna yanka mishi sharia, suna yanka mata sharia.
Suna ta gulma kawai, kawai,
suna yanka mana sharia,
kawai,
suna yanka musu sharia.
Suna ta gulma kawai,
on the last day,
a yanka muku sharia.
On the last day,
a yanka muku sharia.
On the last day,
kuma aiza,
a yanka muku sharia.
On the last day,
a yanka muku sharia.
On the last day,
sai ka gan su da gemu cikin coci. Amma in an fita waje su ne gidan darari da karta da caca, shi ne suka iya yi. In an dawo coci sai su faɗa a ji, gaskiyar magana zan faɗa ko su ki su ji. Kaji suna ce wai matasa na da ra'ayi, abinda suka faɗa shine suke so ayi. Sai su kawai su ji dan wani yayi laifi, su fara magana har zuwa kirfi. In an dawo matasa gulma cikin kungiya, ba za a yi abu da kai ba saboda wariya. Kungiya ya rabi ka shifi saboda ƙarya. Haba masu bi muna rayuwar shari'a, duk abinda za mu yi mu dage da addu'a. God is our strength, in him na samu dogara. We ain't gonna fall like a sharia.
Why you know all the things we they do for this world, we go one day give account.
Suna ta gulma kawai,
suna yanka mishi sharia, suna yanka mata sharia.
Suna ta gulma kawai, kawai,
suna yanka mana sharia,
kawai,
suna yanka musu sharia.
Suna ta gulma kawai,
on the last day,
a yanka muku sharia.
On the last day,
a yanka muku sharia.
On the last day,
kuma aiza,
a yanka muku sharia.
On the last day,
a yanka muku sharia.
On the last day, they talk, they act like say now only you, only pass. Oh, why you know we they do for this world, we go one day give account.
Suna ta gulma kawai,
suna yanka mishi sharia, suna yanka mata sharia.
Suna ta gulma kawai, kawai,
suna yanka mana sharia,
kawai,
suna yanka musu sharia.
Suna ta gulma kawai,
on the last day,
a yanka muku sharia.
On the last day,
a yanka muku sharia.
On the last day,
kuma aiza,
a yanka muku sharia.
On the last day,
a yanka muku sharia.
On the last day,
KDS on the beats.